Ka'idodin kiwon lafiyar da hukumomin Saudiya suka zo da su a bana sun yi nuni da cewa dole ne kowane alhaji ya gabatar da takardar shaidar allurar rigakafin cutar COVID-19 da kuma wasu cututtukan da tun fil azalba baki bane a sahun al'umma. Kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a taron manema labarai.
Akwai shaushawa ta ciwon ɗan sankarau. Wannan vaccine yana da wani launi. Ya kamata kwana 10 mutum ya shiga kin sai haji. Akwai shaushawa ta fever zone fara masasara ita ma kwana 10 kakin mutun ya tafi ya kamata a tiya wannan shaushawa akwai shaushawa ta ciwo da ake cewa ciwo sha'ina ko polio saboda mi an kasa wannan shaushawa saboda 18 ga watan mars da wuce an samu wannan ciwo kasa Mozambique kenan wannan ciwo yana nan ta kanyo yana yawo dan haka da sun ka doki wannan matan sun duk da shiga kasansu in bai wannan shausha ko ya zo hilin jirgi za a mai doshi
akan batun cutar corona kasar Saudiya ta ce ya zama wajibi alhazai su gabatar da takardar gwaji da ake kira test PCR baya ga takardar shaidar allurar rigakafi da ita ma ta zama dole
shaushawa ta yaki da ciwon covid vaccine kashi uku suci wannan in baka da su ko ka shiga jirgi ka safka ana mai doka akwai vaccine wanda ake ce ma launin AstraZeneca akwai Johnson akwai Pfizer ko kai shaushawa sai ka ba da wannan bincike na covid ya kamata kwana uku kafin ta ya mutum an je an auna shi an doki abin da ya kamata a doka dan ai mai wannan binciken me gwamnati ya doki matakai saboda ga a zo ana kwana uku da ya ka zo kai ma bincike a ga kana da wannan ciwo dan wannan akwai shi baka da ya kenan akwai abin da ake cewa bincike na gaugawa wanda za a yi mutane kyauta duk bisa watan kasar da babu department din da ba in shine ake cewa test antigenic rapid za a mutun shi da an gano yana da wannan ciwo sai a yi magani kyauta kenan in ya zo nan ya mai radda zai wannan test din na PCR wanda zai ba ya damu shiga jirgi dan an yi za a iske bai da wannan ciwo
kujeru sama da 700 ne hukumomin Saudiya suka ware a bana domin alhazan jamhuriyar Niger to amma hawar kudaden kujerar haji da aka fuskanta na iya zama shinge ga maniyata da dama wanda yake wasu majiyoyi na cewa an fara tantauna hanyoyin samun kudaden tallafi daga gwamnati da nufin daukar nauyin abinda ya karu akan farashin na shekarun baya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger